This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashin Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci 60 da mita 41 da kuma mita 24 ko kuma ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da niyya dukkan su a jamhuriyar ta Niger. Masu shawar jin mu ta na'urar computer suna yin haka duk lokacin da ake bukata ta hanyar sadarwar internet a voahouse.com ko kuma sashinhausa.com. Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum barkanku da warhaka. Yanzu ma sahabo Imam Aliyu ne tare da Mahmud Lalo da kuma sauran abokan aiki muka sake dawowa domin gabatar muku da shirin dare.
Karwan da yaji aka je ya bari aka gare shi cewa ana dauka a cika form a yi menene ba a yi. Duk wanda ya bada kudin shi akan ya cika form ya bada ne ga wanda ya ba da sauran shi amma ya asara wannan kudi.
Muqaddashin Inspector General na 'yan sandan Najeriya Yakubu Muhammad Daudawa mai ritaya, babban sakataren Majalisar Dinkin Duniya Banki Mun, ya yi kira ga 'yan Boko Haram su yi maza saki 'yan matan Chibok da suke garkuwa da su. A Nijar kuma tsugunne bata kare ba tsakanin sassan SDS rahama masu gaba da juna. Za mu kawo muku shirin labarin wasanni. Yanzu sai a gyara zama domin jin cikakkun labaran duniya tukuna.
Jama'a assalamu alaikum. A yau Litinin hukumomi a Saliyo sun sallami wata mata daga asibiti wadda aka ayyana ita ce ta ƙarshe da ke dauke da ƙwayoyin cutar Ebola a ƙasar. Matar mai suna Adama Sanko ta bar cibiyar da ake kula da masu cutar ta Ebola ne wacce ke wajen garin Makeni, bayan da gwajin da aka mata a karo na biyu ya nuna cewa ba ta dauke da ƙwayoyin wannan cuta. Hakan na faruwa ne yayin da ya rage kwanaki 42 a ayyana ƙasar ta Saliyo a matsayin wacce ta magance matsalar cutar Ebola baki ɗaya. Ita dai wannan mata wadda ta rasa ɗanta bayan da ya kamu da cutar, ta mika godiyarta ga daukacin ma'aikatan kiwon lafiya da suka lura da ita. Cutar ta Ebola ta halaka akalla mutane 111,200, sannan kuma ta kama wasu 28,000, mafi yawan su a kasashen Saliyo da Liberia da Guinea.
Koriya ta Kudu da makwabciyarta ta Arewa sun cimma matsayar kawo ƙarshen husumar da ta barke tsakaninsu a baya-bayan, bayan da aka kwashe kwanaki uku suna nuna juna yatsa. Babu dai wata sanarwa daga ɓangarorin biyu da ta yi cikakken bayani kan wannan matsaya da aka cimma, sai dai kamfanin dillancin labaran Yonhap ya bayyana cewa Koriya ta Arewa ta nuna nadamar ta bisa harin da ta kai, yayin da hukumomin Seoul kuma suka amince su daina watsa jawaban farfaganda ta na'urar amsa kowa akan iyakokin ƙasashen biyu. Zaman sasantawar wadda aka fara shi tun ranar Asabar ya kunshi manya-manyan sojoji ne daga ɓangarorin biyu, wadda da farko ya nuna alamun kowane ɓangare ba zai canza daga matsayin da ya ɗauka ba. Wannan takaddama ta baya-bayan ta samo asali ne bayan da aka kai wani hari kan wasu sojojin Koriya ta Kudu su biyu, harin da ta ɗora alhakinsa kan makwabciyarta, sai dai Koriya ta Arewan ta musanta wannan zargi.
A yau Litinin, shugaban Faransa François Hollande ya karrama wasu Amurkawa uku da wani ɗan Burtaniya da lambobin yabo mafi girma a ƙasar, bayan wata kundin bala da suka yi ta hana wani ɗan bindiga kai hari a wani jirgin ƙasa. A bikin karrama mutanen da aka gudanar a Paris, an ga Mr. Hollande yana liƙa lambobin yabon a jikin rigunan Chris Norman ɗan ƙasar Burtaniya, da Spencer Stone da Alex Carlatos da kuma Anthony Sadler, waɗanda dukkaninsu Amurkawa ne. Shugaban na Faransa ya ce irin jarumtakar da mutanen suka nuna saƙo ne da ke bayyana cewa mutane a shirye suke su ba da gudunmawarsu wajen yaƙi da ake yi da ayyukan ta'addanci. Mr. Hollande ya nanata cewa irin ɓannar da ɗan bindigar ya yi ba za ta misalti ba, da ba don waɗannan mutane sun saida rayukansu ba.
To, labaran duniya ake sauraro daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a nan Washington DC. Hukumomi a Pakistan sun ce wani harin roka da aka kawo ƙasar daga kan iyakarta da Afghanistan ya halaka dakarunta hudu tare kuma da raunata wasu hudu. Harin ya faru ne a arewa maso yammacin Pakistan, yankin da 'yan kabilar Khyber ke zaune a gabashin kan iyakar Afghanistan. Sai dai bayanai sun yi nuni da cewa martanin da Pakistan ɗin tamar ya halaka 'yan ta'addan da suka kai harin, kamar yadda wata sanarwa da dakarun ƙasar suka fitar ta bayyana. Tuni dai ministan harkokin wajen ƙasar Pakistan ya sa aka gayyaci jakadan Afghanistan Janan Mossazai domin ya saurari korafin hukumomin na Pakistan. A nashi ɓangaren jakadan na Afghanistan ya yi Allah wadai da harin tare da yin jaje ga ƙasar ta Pakistan. Ya kuma ce zai gabatar da buƙatar hukumomin Islamabad na cewa a gudanar da bincike a Kabul kan wannan hari.
Da ƙarshe shugaba Barack Obama na ci gaba da mai da hankali kan yunkurin da yake yi na rage yawan hayaki da ke gurɓata yanayi. Yanzu haka shugaban na Amurka wanda ya dawo daga hutun makonni biyu zai fuskanci wasu muhimman batutuwa da ke tunkararsa 'yan watannin da ke tafe. Daga cikin batutuwan akwai matsayar da aka cimma da ƙasar Iran game da makamashin nukiliyanta, shirin da 'yan majalisun dokokin ƙasar ke wa kallon hadarin kaji. Sai dai yayin da ƙasashen duniya ke ƙoƙarin ganin sun cimma matsaya kan matsalar sauyin yanayi nan da ƙarshen shekarar nan, shugaba Obama ya himmatu wajen ganin ya gudanar da wasu aikace-aikace na cikin gida waɗanda za su taimaka wajen rage yawan hayaƙin da ma'aikatu ke fitarwa waɗanda ke illa ga yanayi.
Labaran duniya kenan aka gama ji daga nan sashin Hausa na muryar Amurka. Madalla, babban sakataren Majalisar Dinkin Duniya Ban Ki-moon ya yi kira da kakkausar harshe ga 'yan Boko Haram da suke garkuwa da 'yan matan Chibok da su sake su ba tare da wani ɓata lokaci ko ginda wani sharaɗi ba. Mr. Ban, wanda ya kammala ziyara aiki da ya kai Najeriya a wunin yau ɗin nan, ya ce yana juyayi tare da Najeriya da iyayen 'yan matan Chibok ɗin ganin cikar kwanaki 500 ana garkuwa da su.
President Buhari and I discussed the full range of issues covering development, human rights, peace and security, including.
Yace ni da shugaba Muhammadu Buhari mun shawarwari akan ababe daban-daban musamman tsaro, tattalin arziki da ci gaban jama'a, hadda musabbabin tashin hankalin nan na kungiyar Boko Haram a arewa maso gabacin Najeriya, inda na taya Najeriya juyayi da jajintawa akan halin da al'ummar wannan yanki suke ciki.
This week, ladies and gentlemen, will witness the 500 day of the kidnapping of the Chibok schoolgirls.
Yace wannan sati shine cikon kwanaki 500 da 'yan matan na Chibok suke rike a hannun 'yan kungiyar Boko Haram. Ina ƙara jaddada goyon bayanmu ga yunkurin da Najeriya ke yi domin warware wannan mawuyacin hali da al'ummar wannan yanki suke ciki.
I once again call in a strongest possible terms on those responsible to unconditionally release these girls and many other abducted children.
Ina kuma kira da murya mai karfin gaske da cewar wanda suke wannan aiki danye da su gaggauta sako 'yan matan nan ba tare da wani sharadi ko bata lokaci ba. To ganin irin karfin gwiwa da alƙawarin da Mr. Ban Ki-moon yayi wa shugaba Muhammadu Buhari da sauran 'yan Najeriya akan goyon baya mai yawa domin tabbatar da an warware wannan matsala da Najeriya ke ciki a cikin dan karamin lokaci, na tuntubi ambassador Jibril Chinade, tsohon ambassador na Najeriya, domin in ji ta yaya ne majalisar ɗinkin duniya ke iya taimakawa ƙasashe masu lalura irin wannan.
Akwai hanyoyi da yawa da Majalisar Ɗinkin Duniya babban sakatare ɗinta zai taimaki ƙasarmu Najeriya.
Umar Faruk Musa, muna Amurka a Abuja, Najeriya.
Hukumar kula da ayyukan 'yan sanda ta Najeriya ta gargaɗi jama'a su yi hattara da 'yan damfara musamman a kafofin sadarwa na intanet waɗanda suke umartar mutane su cike takardu tare da biyan wasu kuɗaɗe domin wai su samu aiki a rundunar 'yan sandan Najeriya. Ga Mahmud Ibrahim Kwari da ci gaban rahoton.
DIG Yakubu Muhammad Daudawa shi ne kwamishina na biyu a hukumar.
Dokar da shugaban ƙasa ba mu cewa a yaba kunsa sun yi cewa su ɗauki 'yan sanda 10,000 wannan umarni yana nan kuma za mu bi. To amma akwai abubuwa dama za mu yi kafin a ɗaukar 'yan sanda 10,000. Ɗaya daga cikin shi ne cewa sai mun kasa su kashi uku, akwai wanda za a ɗauka kurata, akwai wanda za a ɗauka sifitoci, akwai wanda za a ɗauka masu aminin guda-guda ASP ba mu tallata ba. Muna nan muna shirin zai tallata wa amma ba a yi ba.
Ko zuwa wannan lokaci ne hukumar za ta fara wannan aiki gadan-gadan? DIG Yakubu Daudawa ya ce.
Zan ce ga lokacin ba, amma muna so ba da dadewa ba, amma dai har yanzu dai ba mu tallatar ba saboda ka karwan da ya je aka je ya bari aka gare shi cewa ana ɗauka. A cika form a yi menene ba a yi. Duk wanda ya ba da kuɗin shi a kan ya cika form ya ba da ne ga wanda ya ba da sauran shi amma ya asara wannan kuɗi.
Haka zalika babban jami'in hukumar kula da ayyukan 'yan sandan ta Najeriya ya fayyace hanyoyin da za su bi wajen sanar da 'yan Najeriya masu sha'awar shiga aikin ɗan sanda.
Muna bugawa a jaridu kamar da ake ada, sannan kuma ana bugawa a cikin intanet a wannan zamani kuma ba a buga ba. Kuma ana bugawa a jaridu sannan a gidajen rediyo akan faɗa. Wasu amukan tura jiha-jiha ma a fata a mutane cewa kashi ana neman jama'a 'yan Najeriya masu ilimi kaza su shiga dan sanda da mutane kaza.
Ko waɗannan matakai ya kamata jama'a su bi domin kubuta daga hannun 'yan damfara, yayin da hukumar ta sanar da fara daukar waɗannan 'yan sanda guda 10,000. DIG Yakubu Daudawa Marabus ya ce,
ai da muka talutar da wannan guraben, to mutum zai samu fada ga yadda a cika form din, ga yadda a samu form a cika, ga yadda a kai, ga yadda a samu takarda cewa an karɓi wannan form daga mutane, sannan za a yi jira, za a jiraba wannan. Ga kuma shi ne 'yan sanda, ga jami'an kyautu dangantaka tsakanin 'yan sanda da jama'a gari, PRO, su je su ne gani musu. Karɓon da ya ce in ba su gani a jarida ba, sai sun tabbata a jira, kuma suna intanet su je ga hirkutar da sanda su tabbatar.
DIG Yakubu Muhammad Daudawa Marabus kenan, kwamishina na biyu a hukumar kula da ayyukan 'yan sanda ta Najeriya. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Najeriya.
A Nijar, sabon rikici ya barke tsakanin sassan sai dai S. Rahama ɓangaren Muhammad Usman da kuma Abdulabo, bayan da magoya bayan Abdulabon suka yi barazanar shigar da ƙara na ƙalubalanta tsohon shugaban ƙasar domin ya a cewarsu ya yi amfani da sunan jam'iyyar a ƙawancin jam'iyyun hamayya da suka ƙulla. Ga wakilin sashen Hausa Sulaimomini Barma da cigaban wannan rahoto.
A cewar Dr. Sedu Umaru, magatakardan jam'iyyar CDS Rahama ɓangaren Abdulabo, tun daga ranar da taron Congress September bare damƙa harkokin jam'iyya a hannun Abdulabo, Muhammad Usman ba shi da wani hurumin amfani da sunan jam'iyya.
Cikin wannan ƙawancen, mahi yawa duk mutanen opposition ne, sannan akwai waɗansu 'yan hurahula. To a cikin opposition kenan sai gashi an kwana an tashi an rubuta, wani ya rubuta sunan shi ya ce huska CDS Rahama ne. Shi ne Muhammad Usman. Babu wani wanda zai zuwa a yau ya ce zai magana huskar CDS Rahama in ba Abdulabo ba, da ko kuma izinin Abdulabo. To gashi ya tahiya ya ce shi sunan CDS Rahama ne. Shi kuma tun da an kai Congress, bancin Congress a din da kun kasance ne shekara hudu muka yi muna gwagwarmaya a harkar justice, in dai da ka'idodin ƙasa aka aiki kamar yadda sun kace cikin wannan ƙawancen, to ka'idodin ƙasa ga abin da sun kace CDS Rahama ta Abdulabo ce.
A martanin da suka mayar, magoya bayan Muhammad Usman cewa suka yi hamayyar cancantar shugabancin jam'iyya ba ta ƙare ba, domin tuntuni suka ɗauka ƙara a kotun gaba. Alhaji Dudu Rahman shi ne kakakin magoya bayan Muhammad Usman.
Akwai doka wadda kotun koli ta yi magana, wato kotu mai kulawa da dokoki, Court Constitutional, inda take cewa muddin shari'a ba ta ƙare ba tsakanin tahiyar jam'iyyun siyasa ko tsakanin mutanen da suke siyasa suka kawo shari'a, to wannan shari'ar, wannan rikicin har yanzu yana akan tahiya, wanda yake shugabantar wannan jam'iyya ta CDS Rahama shine Muhammad Usman, shine shugaban jam'iyya. Sai an kai har ƙarshen shari'a, to kaga wannan nunin cewa mutanen nan sun ɗima wuta, kuma sun rikice, sun shiga cikin wani hali wanda yake sa su tunanin cewa to me za su zama gobe.
Rikicin shugabancin jam'iyyar CDS Rahama ya samo asali ne a jajiburga zagaye na biyu na zaben shugaban ƙasar da aka gudanar a Niger a shekarar 2011. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
A gaida Sulaimomini Barma, kuna tare da sashin Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Ga Aliyu Mustapha Sokoto da shirinmu na gaba
daga Washington DC. Sashin Hausa na muryar Amurka ke gabatar muku labaran wasanni.
A cikin shirin labaran wasannin wannan Litinin, za ku ji cewa ƙarshenta dai an karya nakalin 'yan Kano Pillars da aka share shekaru 10 wani abu ba a taɓa cin su ƙwallo a cikin gidansu ba sai a jiya. Wata 'yan Najeriya ta samu shiga gasar gudun mata na duniya a wasannin guje-guje da ake yanzu a ƙasar China, yayin da Usain Bolt na Jamaica ya ja Gustin Gatlin burki. Kowa ta kaya a wasannin ƙarshen mako na Premier League na ƙasashen Turai?
A ƙasar Italiya ma an soma fafata gasar Serie A a ƙarshen makon nan. Manchester City ta gyara zama a saman teburin gasar da makinta tara.
Sarkin Dutse ya ce sarakuna da yawa suna wasan golf, amma wasan nan ba na masu hannu da shune kaɗai ba.
Wannan shi ne wasa kawai wadda kowane irin jinsi kake ko kuma kowane irin shekaru kake da su a duniya za ka yi shi, akwai matsayinka a gurin.
Jama'a barkanku da wannan lokaci da sadunmu da ku a wani sabon shiri na labaran wasanni. Shekaru 12 cur rabon da a ci Kano Pillars ƙwallo a cikin Kano sai a jiya. Wannan ta faru lokacin da 'yan Nasara United suka yi musu wannan cin mutunci, suka ci su ci 2-1. Abin da yake da ban mamaki da ban da ajabi watakila har da ban takeici game da wannan wasan a wurin kana shine cewa waɗanda suka ci su din tsofaffin ƴan ƙwallon Pilas din ne wato guda biyu ba da bayan haka shi kanshi coaching wato coaching Kano yanzu tsohon coaching ƴan Nasarawa ne to team din da ya ci su a wannan wasan na je kenan muna muku magana ƴan ƙwallo guda biyu wato Manir Ubale da Bature Yaro wanda kamar yadda muka ce sun taba zama ƴan ƙwallon Kano Pilas din kuma cikin minti 16 na farko suka ragargaza Kano da wannan ci guda biyu din da suka yi cin da Rabiu Alezo yau Kano din daga baya duk bai taimake ta ba wannan shi yasa a karan farko a cikin wannan shekaru 12 din aka yi wa Kano wannan cin mutunci Kano sau fudu tana cin kambin zakara na ƙwallon kafa na Najeriya kuma wannan shine cin farko da aka yi musu a Kano a cikin wasanni 202 da suka yi a wannan filin wasa na Sani Abacha Stadium da ke nan Kano din nan wannan kamar da muka ce abin jan haushi ne a wurin shi kocin ƴan Kano din wato Baba Ganaru wanda kamar da muka ce ya taba zama kocin su Nasara United din da suka ci Kano din a yanzu a cikin watan Yuli da ya gabata ma shi Baba Ganaru din ya bar ita Nasara United ya koma Kano da aiki yanzu dai Nasara United ita ce a matsayi na 8 akan allon wasanni na Premier League na Nigeria mai kungiyoyi guda 20 akan sa mana matsayi guda 10 tsakanin su da Sunshine Stars wanda su ne na farko akan wannan allo din to yanzu haka akwai sauran wasanni guda 8 da suka rage a cikin wannan kakar wasanni ta shekarar 2014 zuwa 2015 din da muke ciki su ƴan Kano Pilas suna a matsayi na 6 ne karo na ƙashe da wata kungiyar ƙwallon kafa ta zo cikin Kano suka ce Kano Pilas shine ran 21 ga watan Yuni shekarar 2003 lokacin da Julius Baka suka zo suka yi musu irin wannan cin da Nasara suka yi musu jiya wato ci 2-1 to a cigaba da duba sakamakon wasannin Premier League na Najeriya da aka yi zamu ga irin gallazawa da ƴan Sunshine Stars suka yi wa El Kanime na Borno wanda suka zuba ci ɗaya bayan ɗaya har guda 5 ba tare da su ƴan bare-baren sun sa ci ko ɗaya ba a ragansu ha kuma a wasan da aka yi tsakanin Sharks da Bayelsa an tashi akan su Sharks din suna da ci ɗaya da babu akan ƴan Bayelsa kamar da ƴan Lobi Stars suka ci Ifanyi Uba ci ɗaya ba da babu ko ɗaya an yi kunnen doki ne tsakanin Akwa United da kuma Giwa FC wanda kuwa ya ci 1-2 Rangers da Dolphins ma kunnen doki suka yi wato can Jerez inda aka tashi 1-1 yayin da Wari suka ci ƴan wiki na Bauchi da ci 1-0 a biya Warriors su ma haka suka yi wa ƴan Heartland da ci 1-0 to yanzu bari mu je kasar China inda ake ci gaba da wasannin guje-guje da tsalle-tsalle na duniya wanda kuma a cikin wannan wasannin ne wata ƴar wasa ta Najeriya da ake ce Blessing Okabari ta samu ta shige wasan ƙarshe na gudun fanfaleke na mata na mita 100 wanda ta samu yin hakan bayan nasarar da ta samu a wasan da aka yi na kusa da na ƙarshe inda ta zo bayan ƴar Jamaica Shelly Ann Fraser Price ita Fraser Price din a yau aka yi wannan wasan wanda ta gama shi a cikin minti ko kuma in ce daƙiƙa 10.82 yayin da ita ƴan Najeriya din Ubari ta zo ta biyu ta kammala shi wannan gudun a cikin daƙiƙa 10.89 a cikin wannan guje-gujen fanfalikin da ake ba wanda ya dauki hankalin mutane kamar wanda aka yi inda ƙarshen ta Usain Bolt na Jamaica mutum da ake cewa a duk duniya ba wanda ya kai shi gudu a yanzu ya zo ya samu wata galaba da ba zata ba akan Justin Gatlin mutumin da a shekaru 2 da suka gabata ake daukar shi a matsayin mutumin da yafi kowa zama sarkin gudu wato yana neman ya bangule shi dan Jamaica din daga kan karaga shi ta zama sarkin gudu din nan lokacin da mutanen nan suka danno ana sauran kamar mita 20 kacal a kai ƙarshen wannan wasa din sun zo tare da juna ne kakaf ba wanda yake tsere wani sai da ana sauran yadi 20 mitoci 20 shi Justin Gatlin din sai ya samu ya dan bangwale inda shi dan Jamaica din ya samu ya amfani da wannan dama ya zarce shi to lokaci yayin da zamu gayyato Murtala Faruku na sanyi ne yazo ya ga mana da taka a filayen wasannin kasashen Turai a ƙarshen makon nan
a ƙarshen makon nan ne aka so mafafata gasar La Liga ta ƙasar Spain a sabuwar kakar wasanni ta shekara ta 2015 da 2016 inda zakarun gasar Barcelona ta soma da mai zafin gaske duk da yake dai ita ce ta yi galaba akan Athletic Bilbao da ci 1 da nema wasan na bude gasar ga Barcelona da ya tamkar wata dama ce ta rama cin mutuncin da Bilbao din ta yi mata a cikin wannan watan sa'ad da ita Bilbao din ta lallasa Barcelona da ci 5-1 a cikin wasanni 2 na gasar Super Cup to sai dai duk da matsin lambar Bilbao din a wasan nasu na La Liga, Barcelona ta sami zura kwallo daya ta hanyar Luis Suarez wacce ta bata nasara. A dai bangaren kuma Real Madrid ma ta soma da wasa mai zafin gaske inda ta yi kunnin doki da sabuwar shigowa Gijon ba wanda ya zura kwallo. To amma Celta Vigo kam ta bi Levante har gida ta doke ta da ci biyu da nema. Espanyol ta karbi bakuncin Getafe ta kuma doke ta da ci daya mai ban haushi, yayin da Vallecano da Valencia da kuma wasan La Corona da Real Sociedad duka suka karkare a kunnin doki ba wanda ya zura kwallo. A kasar Italiya ma an soma fafata gasar Serie A a ƙarshen makon nan, inda can kuma zakarun gasar wato Juventus ta soma fafutukar kare kambinta tare da shan kashi a cikin gidanta daga Udinese da ci 1 da nema. Lazio ta doke Bologna da ci 2-1, Inter Milan ta yi galaba akan Atalanta da ci 1 da nema, haka ma Palermo ta doke Genoa da ci 1 da nema. Empoli ko kashi ta sha a gidanta daga hannun Chievo da ci 3-1. Sampdoria ta lallasa sabuwar shigowa Capi da ci 5-2. Fiorentina ta yi nasara akan AC Milan da ci 2 da nema, yayin da Sassuolo ita ma ta doke Napoli da ci 2-1. A daidai lokacin da aka buga wasanni na 3-3 a gasar Premier ta Ingila, Manchester City ta gyara zama a saman teburin gasar da makinta 9, bayan da ta sami nasara a karo na 3, inda a wannan karon ta doke Everton da ci 2 da nema. Leicester da Manchester United ne ke binta da maki 7-7, bayan da a karon farko kungiyoyin biyu suka yi kunnin doki a wasanninsu daban-daban. Leicester dai ta yi kunnin doki ne da Tottenham da ci 1-1, yayin da United ko ta yi canjar da Newcastle ba wanda ya zura kwallo. Zakarun Premier din ko wato Chelsea ta sami nasara karon farko a kakar wasanni ta bana akan West Brom da ci 3-2, to amma kuma ta sami jan katin kura karo na biyu a cikin wasanni 3, sadda alƙalin wasa ya baiwa captain din Chelsea din wato John Terry jan kati bayan kama shi da laifin shigar mugunta wa dan wasan West Brom. Sai kuma a kasar Jamus, inda aka fafata wasannin gasar Bundesliga a mako na biyu, inda zakarun gasar Bayern Munich ta ƙara yin wata nasarar akan Hoffenheim da ci 2-1. Dortmund ma ta yi nasara ta biyu akan sabuwar shiga Ingolstadt da zunzurutun ci 4 da nema. Hamburg ta doke Stuttgart da ci 3-2, yayin da Hannover ta sha kashi a hannun Leverkusen da ci 1 mai ban haushi. Murtala Faruk Sanyin na muryar Amurka a Sokoto, Nigeria.
Kage shi kamar talatu, bari mu kammala da hira da muka yi da ɗaya daga cikin manyan sarakunan gargajiya na Najeriya, wato mai martaba sarkin dutse Alhaji Nuhu Muhammad Sanusi, ɗaya daga cikin mutane ko kuma sarakuna kalilan da ake jin suna wasan golf, wato wasan kulkin nan da ake cewa na masu hannu da shuni ne. To na hira da sarkin a kwanakin bayan da na tambaye shi yadda aka yi shiga wannan wasa din.
Auzubillahi minash shaitanir rajim. Malali wato wannan wasan na golf aboki na sarkin kasuwanci ya saka ni ciki a da muna yi a Kaduna, kuma daga baya sai na ga ya kamata kullum na tafiya zuwa Kaduna wasa, na ga ya min nisa shi ne na ga ya kamata in kafa nawa a nan jiki da sarakuna kaɗan ne suke yi, amma yanzu alhamdulillahi muna da manya-manyan sarakuna da suke wannan wasa a arewa, musamman kan tsara su sabbi ne wata wata jin su ne ga ƙasa na ta yi a irisu ta fai da sarki birnin gwari da jami da sarkin kazaure da agwon atf na zangon katau da wannan sarkin kwaninko da sarkin jere da sarakuna da dama yanzu suna wannan wasu.
To ranka da sanaji kana kira akan in Najeriya da su rungumi wannan wasa din, amma ka san akwai masu cewa wasan golf din nan na masu hannu da shuni ne, na masu wanda suka wadatattun mutane ne da shauransu.
Gaskiya ne mutane da dama ba su fahimci wannan wasa ba malabi, saboda kai kanka kana da rike America ka sani cewa wasan golf yawancin wanda suka kasaita ma duk tsayan talakawa ne, kuma wannan wasa ne wanda yake daga ko yaro dan shekara 3 ne zuwa dan shekara 100 in yana da wabuna zai iya wannan wasa. Wannan shine wasa kawai wanda kowane irin jinsi kake ko kuma kowane irin shekaru kake da su a duniya za ka yi shi, akwai matsayinka a gurin, kuma shine wasa malami wanda babu fada a cikinsa, babu rigima, babu musu, kuma wasa ne na masu mutunci. So in ka zo da filme dole ba za a bari ba a wajen wasan golf, ba ko ihu kai ko magana kai ba za a ga maka ba daidai ba ne. To shi yasa mutane suka ɗauka kamar wasan golf wasa ne na masu hali,
wasa ne dai na koya wa mutane rayuwar duniya da gaskiya da riƙon amana da duk sauransu na rayuwa duk a cikin filin gwab ake koyon sa.
Mai martaba sarkin Dutse kenan Alhaji Nuhu Muhammadu Sanusi, kuka ji muna tattauna da shi kan batun sha'awarsa na wasan golf wanda yakan shida lokaci-lokaci a can ƙasar tashi. To juma'a nan za mu daga aya shirin labaran wasanni wannan Litinin sai watan Allah ya kai mu a madadin Murtala Faruku Sayyina da aiko mana rahoto a cikin shirin Aliyu Mustapha Sakwato ne a Washington.
Yanzu kuma sai shirin murya Amurka da zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Bayan sake bata lokaci, shugaban Sudan ta Kudu Salva Kiir ya bayyana a shirye domin ya rattaba hannu akan yarjejeniyar zaman lafiya wadda aka shirya tare da taimakon shugabannin yankin a Addis Ababa. Wannan alama ce da ake fatan za ta kawo ƙarshen faɗan da ya gurgunta ɓangarorin ƙasar da ke gabashin Afirka har na tsawon watanni 20. Ranar 17 ga watan Agusta, wa'adin da aka ɗiba na yarjejeniyar da ƙungiyar ƙasashen Afirka IGAD ya yi, shugaba Kiir ya fitar da sanarwar cewa yana ɗari-ɗari da wasu sassan yarjejeniyar, don haka yana buƙatar ƙarin kwanaki 15 domin ya tattauna da gwamnatinsa kafin ya koma Addis Ababa ya rattaba hannu. Shugaban adawa Rick da sauran ɓangarorin da kuma masu ruwa da tsaki sun sa hannu a kan yarjejeniyar, duk da haka ya bar mutane da dama cikin takaicin ci gaba da gwagwarmayar. An hallaka mutane da dama da ba a faɗi adadinsu ba, kuma fiye da mutane miliyan 2 ne ke gudun hijira tun daga lokacin da rikicin ya balle a cikin watan Disambar shekarar 2013, yayin da rikicin siyasa tsakanin shugaban ƙasar da tsohon mataimakin shugaban ƙasar ya rikide ya koma rikicin ƙabilanci. Har yanzu ana ci gaba da rikicin, kamar yadda dakarun gwamnatin suka kai hari a kan sansanin 'yan tawaye a Imatong awoyi bayan shugaba Kiir ya nemi ƙarin lokaci domin yin la'akari a kan yarjejeniyar. Bayan kwanaki 2, duk da haka, a lokacin da Majalisar Ɗinkin Duniya ke yunkurin hana rikicin da mayar da hankali akan buƙatar kai ƙarshen yarjejeniyar wadda ta haɗa da ƙaƙama takunkumin ƙasa da ƙasa akan makamai, shugaba Kiir ya kira sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry a cewar yayi na'am kuma a shirye yake ya sa hannu akan yarjejeniyar. Amurka ta yi maraba da sa hannun shugaban 'yan adawar da kuma sauran usoshin ɓangarorin akan wannan yarjejeniyar, kuma Amurka na kira ga gwamnatin Sudan ta Kudu da ta cika alƙawarin da ta yi domin tabbatar da yarjejeniyar wadda aka amince da ita ta kuma samu goyon baya ba wurin ƙasashen da ke ƙarƙashin ƙungiyar IGAD kaɗai ba, har da ma Burtaniya, Norway, China da ƙungiyar haɗin kan Afirka da Majalisar Ɗinkin Duniya. Amurka za ta ci gaba da tuntuɓar ƙawayenta na waje akan ɗaukar mataki mafi kyau akan duk wanda yake kawo cikas a ƙoƙarin wanzar da zaman lafiya. Shugaba Obama ya bayyana cewa duk wanda aka samu na da hannu ciki to lalle zai ɗanɗana kudarsa. Wannan shine sharhin muryar Amurka da ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka na yau,
wanda ya kawo mu ga shirinmu na ƙarshe labarai wannan karon a takaice.
To a yau Litinin hukumomi a Saleu sun sallama wata mata daga asibiti wadda aka ayyana ita ce ta ƙarshe da ke ɗauke da ƙwayoyin cutar Ebola a ƙasar. Kure ta Kudu ta da makwabciyarta ta Arewa sun cimma matsayar kawo ƙarshen husumar da ta ɓarke tsakaninsu a baya-bayan nan, bayan da aka kwashi kwanaki 3 suna nuna wa juna yatsa. A yau Litinin shugaban Faransa François Hollande ya karrama wasu Amurkawa 3 da wani ɗan Burtaniya da lambobin yabo mafi girma a ƙasar bayan wata ƙundin bala da suka yi ta hana wani ɗan bindiga kai hari a wani jirgin ƙasa.
To a gaishe ka, masu haro ƙarshen shirin dare kenan daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC, sai kuma can da asubahi da ikon Allah za ku sake jin mu da wasu sabbin shirye-shirye kamar kullum masu ƙatarwa, ciki har da shirin tsaka mai wuya. Kamin na madadin Mahmud Lalo da Julie Lazar Gresham da kula da ɗakin gabatar da shirye-shiryenmu da kuma injiniya da ya riƙa mata, a nan nisa Habu Imam Aliyu zan dakata in sallama da ku, mu zama lafiya.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.